Jam'iyyar Adawa ta PDP a Najeriya ta zargi gwamnatin APC da gazawa wajen kawar da 'yan bindiga da suka addabi jama'a a jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke shan bakar ukubar waɗannan 'yan bindiga da tuni gwamnatin Najeriya ta ayyana su a matsayin 'yan ta'adda a wani taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar ta PDP da ta gudanar a jihar Niger. PDP ta zargi gwamnatin APC da gazawa da kuma maida hankali wajen yaƙi ko kuma fatattakar waɗannan 'yan ta'adda da ke cin karansu ba babbaka a jihar Niger. Honorable Haruna Labaran shine shugaban PDP a yankin Niger ta gabas.
A wurinmu kullum ake yi, in ka je ƙauyukanmu ba mutane, cikin gari ɗarɗar ake. To saboda haka me aka yi da mutane za su sani cewa gashi an yi an koma an zauna an yi bacci ido biyu? A wahalci ake, an ƙona abincinsu, an kwashe kayansu, an sace iyalansu, a walakanta matanmu da 'yan uwanmu da a kashe su.
Shi ma dai shugaban PDP a jihar Niger, Barista Tanko Beji, ya ce sun bankaɗo wani shiri na gwamnatin APC da take shirin yi a yankin da 'yan bindigar suka ɗaiɗaita domin tafka magudi a lokacin babban zaɓe mai zuwa a shekarar baɗi.
Muna da wata maciya wanda ta nuna cewa wasu suna son su yi amfani da rashin tsaro da ake da shi a Muya, a Shiroro da Rafi domin ranar zaɓe su yi mana bazata.
Tuni dai jam'iyyar APC ta maida martani akan wannan zargi na jam'iyyar ta PDP. Alhaji Musa Sarkin Kaji shine jami'in hudda da jama'a na jam'iyyar ta APC a jihar Niger.
Gwamnati tana iya kokarinta saboda me? Al'amarin tsaro na wannan taɓarɓarewar da ya faru ba Najeriya ba ce kawai, har da makwabtanta sauran ƙasashe da ke makwabtaka da Najeriya.
Akwai batu da suka yi na cewa kuna wani shiri na tafka magudin zaɓe idan zaɓen ya zo a ƙananan hukumomin da 'yan ta'adda suka watsa mutane. Me za ku ce game da wannan?
To, wannan magana ce ta 'yan adawa da za su yanka su, domin babu mutumin da zai shirya mugunta har ya shirya ma kansa mugunta. Za ka ga idan abin ya taho su kansu ya da ba ruwansu da ɗan jam'iyyar APC, ba ruwansu da ɗan jam'iyyar PDP ko ABGA ko wata irin jam'iyya.
A yanzu haka dai rahotanni sun nuna cewa akwai dubban 'yan gudun hijira da suka bar garuruwansu a sansa nan. 'Yan gudun hijira na garuruwan Kwantagora da kuma Gwada ta yankin karamar hukumar Shiroro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.